Yau kuma promoting ɗin account zan yi muku. Zan tara wasu followers. Gabaki ɗaya zan zaɓi mutane da yawa ne, insha Allah zan sa ai following ɗinku. For the first time yanzu ga wannan account ɗin da kuka gana kafe, sunan shi official ɗin chairman. Ku yi following ɗinsa, duk wanda ya yi following ɗinsa ya zo ya rubuta min a comment section kan cewa ya yi following ɗinsa, to shi ma zan ɗauko account ɗinsa in yi promoting ɗin shi, mutane shi ma su yi following ɗinsa insha Allah. This week ko in ce wannan lokacin promoting ɗin account ɗin mutane za mu yi. Kuma randomly za mu ɗauka kawai mu ɗauko can mu ɗauko can mu ɗauko can, ba wai wani wannan za mu yi ba. Kawai ku yi following ɗin wannan account ɗin official ɗin chairman, idan kuka yi to zan shiga comment section duk wanda na ga ya yi shi ma zan je in ɗauko sa in ƙara kafe account ɗin shi a yi following ɗinsa. Na gode muku sosai, ni ne naku Ivy Yobe.